masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri kuma kuna lafiya
muna nan lafiya limito
masha Allah
mun tashi da bukukuwa
haka kin san auren rakin nan an kai lokacin za a shiga karaman sallah za a shiga babban sallah haka ake auren nan da yawa
daga Kano a tashi a tafi Jigawa a tashi a tafi Gumel a dawo a shige Kaduna
a je Accra
jirgi a tafin Accra Accra to nace masu zuwa ma menene ake cewa
ɗan ina da buki
ina gina da bukin ajiwarsu su waya ga mutu dan ko keke na kai kawai suka shiga su ba su saba da labari to amma kafin mu kai ga waɗannan aurareki bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Reverend Aliyu Sadauki Auta na muna mika gaisuwar ta'aziyya ga Malam Sule Auta da dangin shi duka domin rasuwar kanansu Reverend Aliyu Sadauki Auta sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Reverend Inusa Galadima dukan su a cikin garin Malumfashi da Allah ya cikawa a cikin wannan makon dan Allah ya bada jimirin rashi mu kuma ya kiyaye mu karshen to sai kuma kamar yadda muka faɗa yau muna da guys aurareki amma kafin mu kai ga waɗannan da suke kan hanya bari mu fara da waɗanda aka riga aka daurawa rijiya zamu mika gaisuwar taya murna ga kwamishinan watsa labarai na jihar Zamfara Ibrahim Dosara muna auren Elsa Samira Ibrahim Dosara da angonta Nura Ibrahim Amani Gusau waɗanda aka daura mu aure jiya Juma'a nan Allah ya sa an yi
alƙawari
Allah ya ba mu lafiya da zuri'a
amin amin
to mu ma muna
fuskantar Allah sarki abu namu kenan
mu ma abu ne
mu magani a kwabe mu
yawa abokin
Hafiz
Muhammad Baballe Muhammad Hafiz Baballe ta da aure gobe wato yalan Alhaji Ado Baballe ne muke taya murnan auren su Khadija Ado Baballe da angonta Ibrahim Sufyan Abubakar waɗanda za a daura mu aure gobe da ƙarfe 11 na safe za a daura auren ne a masallacin Wadilawa da yake kan titin Emia Palace a kusa da ƙaramar hukumar Kano Municipal su kamar yadda muka ce za a daura wannan auren ne da ƙarfe 11
Masha Allah to Allah kai mu gobe lafiya shirin a bari ya huce na mika sakon taya murna zuwa ga Alhaji Papa Angola shugaban kungiyar masu yada labarai da harshen Hausa a Ghana na daurin aurensa wanda an riga an yi tare da uwar gidansa Hafsat Abdullahi Diko wanda aka fara shagulgula to ranar Alhamis kuma gobe idan Allah ya kai mu Lahadi kenan za a yi liyafa a unguwar Angola a Newtown daga Accra to Allah ba da zaman lafiya kana filin a bari ya huce na taya AIG Umar Shehu Ambursa mai ritaya murnin auren da ɗansa Abdulhamid Umar Shehu da amaryarsa Khadija Muhammad Suleiman wadda aka yi a jiya Juma'a kenan daga Ambursa a jihar Kebbi haka kuma muna mika taya murna zuwa ga CSP Mansur Mahmud Tafida wanda aka fi sani da Baba Mansur da amaryarsa Yasira Ahmed dan Ruwata murnan auren su da za a daura gobe Lahadi da ƙarfe 10 da safe wato a masallacin galadanci da ke kusa da gidan Galadima a birnin Kano shi kuma Allah bada ikon zuwa ya albarkaci waɗannan auren da aka yi to sai kuma taya murna na abari ya huce zuwa ga Muhammad Mahi Garba da uwar gidansa Widad Usman wanda suka samu ƙaruwan ɗa namiji da aka yi wa suna Usmanu Mahi ya ce yana mai wa iyayensa yana godiya ga dukkan waɗanda suka zo taya su murnan haifuwar da aka yi musamman mahaifiyarsa Hajiya Sadiya wato uwar Aciba Garba kenan tsohon ɗan wasan ƙwallo na Kotoko wacce ta yi zikirin Baba Giwa da ‘yan uwanta Hajiya Abu Farai da kuma Hajiya Ayi Kumasi Los da Alhaji Boni Ntonsu da kuma Malam Idris Ntonsu to Allah ya raya Usman. Thank you.
aka ce ko bi kirkin ka na goma baka gama kasuwa da gaisuwa sabini da haka zamu jabirki nan kuma kamar yadda muka
haka
tallata makon da ya shige mun yi babban bako a wannan zauren sabili da haka zamu ba Nasiru Adamu Elikaya
sosai kuwa
wanda aka ce a bakin tafi dadi sabili da haka zamu ba shi fili ya gabatar da babban bakon namu wanda muna ba da dama ga waɗanda suke da baiwa iri daban-daban wannan wata baiwa ce ta daban ba mun saba hirarraki da mawaka da masu fina-finai to ga wani bawon Allah da kuma Allah ya
rabu. Assalamu alaikum, sunana Muhammad Aliyu Fantuwa, kamar yadda kuka sani a dan masanin Liberty TV. Kasantuwar alakantuwa ta da Liberty TV ni abokin su ne aminin su da kuma zan ce yan gwala da jiji za a ce to shi ya sanya nake ma kaina lakabi da dan masanin Liberty TV
yau wato yi muna bayanin naga irin ayyukan da kike masu ban mamaki na zayyana da zana hotunan mutane kamar daukar hoto ake yau shi ka faru wannan irin lamari ne ko kuma Allah ne ya halicce ka da wannan baiwa
shi hikima ta kirkire-kirkiren zane mafi akasari ba a mutum baya koyanta sai dai mutum zai taso ya iya ne yau da kullum tun a matakin karatu na primary school tun daga aji daya nake kokarin samun irin su bangwaye littattafai ne irin su bayan invitation card ne wurin kwaikwayar waɗansu abubuwa irin su cartoon irin su zanen su bishiyoyi ne su duk wani abu wanda ka sani ya faɗo ma a rai mutum zai kokari sai ya kwafi wannan abun sai ya rubuta shi so daga haka da haka ne mutum zai ga ya tashi da abun har izuwa mataki na zan ciki na karshe yanzu na gama kusan jami'a shekara uku haka da ta wuce so kusan ban san wani abu wanda wannan kusan shine aikin zan ci a kowane lokaci so kawai wannan wata baiwa ce wata hikima ce wadda Allah ya hore wadda kuma zane na mutane gaskiya ba a koyan shi mutum zai taso da shi ne amma ana koyan waɗansu abubuwan waɗanda ba zane na mutane ba
dan haka zan ce miki karanta a jami'a
ni na karanci Islamic ne na karanci BA Islamic na yi karatu na jami'ar Yaradua nan Katsina kenan
amma sai ya zama wata kila sana da za kana samun dan hasafi shine wannan zayyane-zayyanen da sauran lambobi da kake ne girma
gaskiya ne wannan zan iya cewa ni bangaren da na karanta daban sannan kuma bangaren da aka fi sani na da shi daban na dai karanci Islamic Academy to amma kuma gashi ni kaina na tsince kaina zan ce taban ma san yanda aka yi ba kawai na tashi na ga ina yin zane-zane na fara ne da abu da yanayi na ban sha'awa abin da ya faɗo min a rai zan zana shi misali kamar za a iya cewa ko wani babban mutum a gari to ya za a in haɗu da shi to sai in ga barin ya amfani da ɗaukar tsura hoton shi ta yadda zan ɗauka in zana sai in je in gabatar izuwa gare shi eh shi kanshi zai yi mamaki wannan hoto na ne fa ba kuma ɗauka aka yi ba a zane ne kuma hannu ya yi shi kanshi wannan idan ya kalla abin zai sa shi nishaɗi zai rinka mamakin shi ne akai wannan ma'ana ya ɗauke ta hanya mafi sauƙi wadda take saurin sada ne ga dukkan waɗanda nake so in sadu da su cikin lokaci.
In haka ne dan masani abun ya nuna a zahiri mun duba irin lambobi da ke na duka shirye-shiryen sashen wasu na muryar Amurka ni dan hankalin kai wajen yin wannan abu ne da na ga ma'aikatan muryar Amurka duna farin ciki da wannan
wannan akwai wasu abubuwa ɗaya biyu zuwa uku haka na farko dai ni mutum ne mai sha'awar bibiyar kafofin watsa labaru dan a rayuwata Allah ya sani ban yi karatun aikin jarida ba amma kuma waɗanda na fi tarayya da su a yanzu su ne 'yan jaridu duba da menene lokacin da suka sadaukar domin al'ummar duniya ga baki ɗaya so wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya na yi amfani da wannan hikimar ta yin nambobi na girmamawa domin gabatar da sakona zuwa gare ku duba da yadda kuka sadaukar da lokacinku domin al'ummar duniya gabaki daya ita ainihin waɗannan nambobi da ne na girmamawa waɗanda ne zuwa ga wasu daga cikin ma'aikatanku ba za a ce duka ba da kuma wasu daga cikin shirye-shiryenku so abinda ya ƙara jan hankalina a nan shine kuna shirye-shirye masu dama kuma babu shirin da bana bibiya kamar yadda na ɗan buga ma misali a can baya cikin shirye-shiryenku akwai shirin nan naku na a bari ya huce wanda tun da na taso ina ɗan yaro har izuwa yanzu ban taɓa jin lokacin da aka ce ba a yi wannan shirin ba a duk kusan ranar Asabar da safe kenan so wannan shirin ya kasance min kamar yadda ne ma bayani kamar wani TV ne mu muke kallo tunda abu ne wanda yake zaka ji ana yi ana raha ana dauko wasu labaru ana bada wato mu kuma sai a zuciyarmu sai wurin ka ganin abun eh ga yanin muna kallon shi saboda shi ne na farkonci wanda kuma yake isar da sakon da ake so ya isa cikin dan lokaci cikin kani akwai sauran shirye-shirye masu nishadantarwa da dama akwai irin su shirin da abin da yake karanta Mahmud Lalo yake yi na duniyar Amurka wannan shirin ina san shi na daga cikin shirye-shirye na akwai kuma alfin shirin ka wanda kake gabatarwa so dusna daga cikin shirye-shirye na waɗanda nike bibiya a kowane lokaci
dan masani bari mu duba tunda ka abun barkwanci na kayatar da kai na wannan shiri na bari ya huce zaka yi shin akwai wani barkwanci da zaka yi saboda wannan shiri na bari ya huce don in bi masu rawa
to zan dan yi amfani da hanya ɗaya biyu zuwa uku na farko dai akwai wani bawan Allah wanda ba sai na faɗi sunan shi ba amma idan na yi murya shi kila zai iya zuwa gare shi ko kuma ya ce eh ko kuma wasu ce eh wannan shi ne misali
ya golo ya lai ta da yake da mutane hayati haba bawan Allah baka ganin irin saboda Allah yanda hanyar da ta wuce ta tushe amma ka ku o da keke
to kaga
eh lalle ni wannan naso na to salon fa
to sannan kuma kaga zan iya amfani in ce misali in ce
bawan Allah ni ce dan Allah ina wuce unguwa ce
kaga akwai irin wallah
sannan kuma sai a dauka ma mata ne irin kamar matan wasu da suke murar aljanu din nan an baka era aljanu zaka aura ita cin kudin mutane
sai ga gari ya canza mutum rayuwa to kuma kaga akwai misali zan iya cewa
ga tunan ku ni kuce muku ga tunan ku a wani gari an yi wani sarki mai wani tulun ciki ta kuma rundume man kai shi wannan sarki ya kasance mai son abun duniya amma kuma Allah bai taɓa ba shi haihuwa ba
to da dai makamantan irin haka to duk irin wannan suna ɗaya daga cikin zan iya yin kusan za su kai kala irin bakwai haka irin waɗannan ɗan hanyoyin da zan bi saboda barkwanci da nishaɗi ina yin shi domin isar da saƙo musamman wurin yara 'yan gida haka duk yadda yaro irin rai ya ɗan ɓaci da ɗan yi wannan suka ga irin mutum ya ci gaba da yaro ka bace haka wannan duk suna ɗaya daga ciki
wato gaskiya na san ita mai gabatar da wannan shiri wato babbar edita ta muryar Amurka Grace Alheri Abdu za ta idariya ita ma sosai in ta ji waɗannan abubuwa me za ka gaya mata ne don ta ƙara ƙyaƙyacewa da dariya
to amma Hajiya ko kuma in ce Malam Grace Alheri Abdu wannan biri naki ne wanda kike gabatar da shirye-shirye masu faɗakarwa ilmantarwa game da nishaɗantarwa mu ma fatanmu Allah ya datar da mu domin a ce mu shigo wannan fili mu ba da gudunmawa kamar yadda
to sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu je ƙarshen wannan hirar
baiwar tana da girma
to wannan labari ne da Fatima Isawa da ta aika mana na gwamma tace labari ne na wani malamin makaranta da ba haukaci shi malamin Hausa bayan ya gama koyarwa aji sai yace to da gode darasin nan da ya koyar ko dalibai sun fahimta sai
kishiyar kalman haka
sai wani ya gaya masa kishiyar kalman sai mahaukaci ya daga hannu sai shikenan malami yace to ka saurara shi ne tambaye shi yace shi malamin ya faɗi kalma kuma sai ka gaya miki kishiya yawa shikenan sai malamin yace sama sai mahaukacin yace ƙasa sai malamin yace ruwa sai mahaukacin yace miki iska sai malamin yace
mahaukaci yayi daidai
sai mahaukacin yace aljanna wannan yake
shi ma ya bada kishiyarsa
sai malamin ya burbushi yace ai ko lalle wannan ya koyi darasi yace kana kokari sosai sai
wannan ma ya wadatar, ai lamarin hauka ba kyau, Allah ya ji sauki ya kiyaye mu
da haji Allah baba. Sai ku yi hakuri, wallahi labarin ne
eh ki ba ma ba za a kwana lafiya ba. Je bala ba juyi ba ta daga hannu ta sauke hannu
mu kwana lafiya kada to kada karance malama juli da daga
to da hadda zance da babba zamu je barkin ba amma kike da Allah kai mu sabo bako
gaskiya da ga malama juli da daga ba da hadu sabili da aka tilo mu je barki dan kanka ce baba da ba da yanzu a madadin
baba ya ku makeri
alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Oh, yeah, come on.